A jiya Ladini aka kammala wasan gasar cin kofin Premier da LFM wanda aka bawa masoya kungiyoyin gasar cin kofin Premier kasar Ingila dama suka buga wanda haɗin gwiwa ne tsakanin gidan rediyon da LFM da makarantar Metro Science Academy da ke zuwa ciki wanda kuma shine karo na farko da aka taba yi a nan jihar Kano an kuma fara wasan ne a ranar Juma'ar da ta gabata inda aka karkare a jiya Lahadi kungiyoyin da suka buga gasar sun haɗar da Arsenal, Everton, Tottenham Hotspur, West Ham United da kuma Liverpool wanda aka buga wasan karshe tsakanin Arsenal da Liverpool a jiya Lahadin inda aka buga wasan 4-4 daga bisani wasan ya kai ga bugun daga kai sai mai tsaron raga inda Arsenal ta doke Liverpool da ci 3-2 wanda hakan ya ba Arsenal damar lashe gasar a karon farko bayan kammala gasar kuma an raba kyaututtuka da dama inda Arsenal din ta dauke babban kofi mai daraja ta 1 Liverpool da ta yi na 2 ta lashe kofi mai daraja ta 2 sannan kuma aka raba kyaututtuka ga ƴan wasan da suka nuna bajintar su inda aka fara da Ali Reza daga kungiyar kwallon kafa ta Arsenal wanda shine dan wasan da yafi zura kwallo a gasar
gaskiya babu shakka nayi farin ciki da wannan kyauta da aka bani wasa yayi kyau biyar ta ake so wasa yayi kyau matasa kuma muna ƙara ba da shawara a dada fitowa harkar ball sana'a ce mai kyau gaskiya babban buri da ganna Arsenal
sai kuma Abba Ja'in wanda shine mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wanda shine shi ma ya lashe kyautar mai tsaron ragar da yafi kokari a gasar
mun yi ma Allah godiya mun ƙara samun dankon zumunci abokai na nesa da na kusa wanda ba mu sani ba yanzu mun sani ina da buri ba tun yanzu ba ina so in zama dan kwallon duniya
Abba Abdullahi Musa shine alƙalin wasan da ya busa wasan tun daga farko har karewar sa shi ma ya lashe kyauta sakamakon bajintar da ya nuna
ina da yake cin alƙalin wasanni na kasar reshen jihar Kano a cikin mu 200 Allah ya gaje ni nazo na busa wannan wasan tun daga farko har karshe wurin wasanni guda 15 to alhamdulillah na ji dadi sosai ina yaba da Allah sosai gaskiya sun yi kokari isa wannan gasa da suka dauka da dauki nauyi gaskiya an yi lafiya an gama lafiya da amma farashi da baka ina musu fatan alheri baki daya
Baba Balarabe shine sakataren magoya bayan Liverpool na arewacin kasar nan ya nuna farin cikin sa na yadda gasar ta kasance
to wallahi tallahi mun gamsu da yanda aka gabar kuma mun ji dadi mun yi walwala mun yi nishadi Allah kuma ya nuna mana ranar da za a kare irin wannan gasa wanda ba su samu shiga ba na tabbatar yanzu na suna cizon yatsa domin kasancewar yanda suka gani ba su taba tsammanin za a yi tsari mai kyau yanda aka yi gasar nan ba kuma kungiyar da ta yi nasara muna taya ta murna wa'anda kuma ba su shiga ba muna ƙara musu ƙwarin gwiwa nan gaba ga dama nan mai kyau da za ta yi ta ƙara kulla sabuwar alaƙa ta kuma ƙara bunƙasa zumuncin da yake tsakanin matasa a jihar Kano
Ibrahim London Boy shugaban magoya bayan kungiyar ƙwallon ƙafa na Arsenal a nan jihar Kano ya nuna farin cikin sa na nasarar lashe gasar da suka yi
gani wa Allah godiya bisa irin nasarar da kungiyar ƙwallon ƙafa ta Arsenal da ke nan jihar Kano suka samu a wasan da tashar Dala FM suka saka wanda aka yi masa laƙabi da Dala Premier League wanda kungiyoyi da dama suka shiga cikin wannan gasa to Allah cikin fifan sa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal sun samu nasara a wasan karshe da suke da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool so wannan babban nasara ce a gare mu wannan gasa ita ce ta farko da aka fara sawa a jihar Kano na magoya bayan gasar Premier wanda Dala FM suka saka
Suleiman Yusha'u Yusuf shine manaja na makarantar Metro Science Academy Sport Complex shi ma ya nuna farin cikin sa na yadda wasan ya kasance
hakikanin gaskiya da farko dai da gidan rediyo ne mai aminci kuma mai inganci mu ba a sama ba sosai bangaren sport complex kenan an fi sanin mu wajen bangaren makaranta haka muka zo muka zauna da su da lab rediyo muka haɗin gwiwa domin ya zaya zo mu haɗa wannan competition din ba dan komai ba saboda matasa muna buƙatar mu inganta matasa mu ba wa matasa dama domin su zo su nuna baje kolin su sannan kuma mu samu team masu kyau
daga ƙarshe manajan tashar da LFM Ahmad Garzali Yakubu ya bayyana makasudin shirya wannan gasa
ganin soyayya da suke cikin sukatan matasan waɗannan matasa namu da waɗannan manya-manyan clubs na waje a yau idan aka ci daga cikin su sun fi kowa bakin ciki kuma muna sanar da irin yadda suka dauki wannan abu da muhimmanci manufar radio da alashi ne ta duba mai matasa suka fi so ball dinnan suna son ta saboda haka a tsara mana nan su ma su shigo ciki su sa wa club din su sunan waɗancan club na kasar waje su dauko jersey irin ta su haska sannan mu kuma mu watsa a duniya a ji su ma suna haɓaka sannan mu haska a facebook a ga me suke yi wannan shine karo na farko kuma haka za a ci gaba da yin sa insha Allah wannan shine abin yana san daga gobe bangaren wasanni na wannan gida za su fara tunanin shirya makamantan irin waɗannan wasa ba wai a nan iya cikin birni ba a gurare daban-daban da ake da guri na wasa irin wannan da yake haka wame
Abba Haruna Idris labaran Dala